أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتنا مكينة وانا اللتابين طيبة القراء منا تكين مغناني أكان يأتون أهد kuma muna cikin shafi na 35 idan muka dawo baiti daya zuwa biyu baya shafi Ibn Bahani yana magana ne akan game da kashe sayyidina Hamza da aka yi da kuma takeici da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da bakin ciki da ya shiga saboda kashe sayyidina Hamza saboda haka Yusuf Ibn Bahani saboda girgizar da zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tai sai yake fada a cikin haƙƙin shi wahashi wanda ya kashe sayyidina Hamza wanda kuma daga baya yazo ya musulunta Sheikh Yusuf Annabari yace lastu adari ban sani ba ma za a kulu me zan fada walakin sai dai da lamarin yake mari a ubabu wani ne kiyayewa lizakal wahashi ga wannan wahashi indi a gurina saboda ne ya fada haka saboda wahashi bayan ya musulunta an zo yakin Musailama ta Kazzab wahashi ya ba da gudumawa mai girma wanda har wasu ma suke ganin cewa shi ya kashe Musailama wasu kuma suka ce a su bi suka kashe Musailama ta Kazzab ala ayyi halin dai wahashi shi ya kashe sayyidina Hamza babban gwarzo jarimi a musulunci kuma sannan bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma duk wahashin yazo ya taimaki al'ummar musulmi wajen yakar mafi girman bala'in da ya tunkari musulmi kaga yayi babban abu wanda ba a ji dadin sa ba kuma yayi babban abu kuma wanda musulunci ya samu karfi da shi shi yasa ce to shi bai san me zai ce ba bai san ma me zai faɗa akan wahashi ba kuma abin da yasa ce bai san ma me zai faɗa akan wahashi ba daga baya wahashi ya koma yayi ta shin giya saboda haka dai kamar dai malaman tarihi da suka faɗa kusan wahashi har ya rasu har ya mutu kusan yana shin giya yana shan giya kullun abu ge yake na cikin giya kullun abu ge yake na cikin giya to in ka duba wadancan aikin sa ka duba wancan sai ka ce wallahi alam ba ruwanka yace inna hadha min al-ilahi ibtila'u wannan jarrabawa ce daga Allah wa min Allah yasulul ibtila'u kyautata jarrabawa to wannan abin daga Allah ne Allah ne yake biyan sakamakon wanda Allah ya jarrabe su kuma suka gaskata abin daga Allah ne kuma suka yi hakuri saboda Allah to zamu tashi kan baitin nace kullu qatalahum binarin wa qatalana ladaihi fi jannatin ahya'u kullu qatalahum dukkanin wadanda aka kashe nasu kafirai a yakin badar ne ko a yakin uhudu wanda a yanzu akan sa ake magana kullu qatalahum duk wanda aka kashe musu binarin suna cikin wuta wa qatalana mu kuma mutanenmu da aka kashe musulmi ladaihi suna gurin Allah a hayau suna rayayyu fi jannatin a cikin aljanna shine wannan ayar da dauko wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi abwat bala hayaun inda rabbih yurzaqun Allah ce kada ku rika cewa mutan da aka kashe a wajen yakin nan matattu ne bala hayaun rayayyu ne inda rabbihim a gurin ubangijinsu yurzaquna kuma ana azurta su saboda haka to wannan ayar ya dauka sai kullu qatalahum dukkan wanda aka kashe musu su kafirai binarin suna cikin wuta wa qatalana mutanen da aka kashe mana ladaihi suna gurin Allah a hayau rayayyu fi jannatin a cikin aljanna kama uyunin bakat alaihim wa kam za dahikat min liqaihim aina'u kama uyunun da yawa idaniya bakat da tayi kuka alaihim akan waɗannan shuhada'u uhudu ko shuhada'u badar wanda aka kashe a yakin uhudu ko kuma wanda aka kashe a yakin badar yace wa kam uyunin da yawa idaniya bakat alaihin da sai kuka a kansu wa kam sau da yawa kuma aina'u mai kyawawan idanuwan nan su ne yan matan aljanna da bahikat suka yi farin ciki suka yi dariya min liqa'ihim daga haduwa da waɗannan shahidai musulmi an kashe musu nasu suna ta kuka su kuma matan aljanna suna ta murmushi suna ta dariya saboda tarban waɗannan shuhada'u shine kama uyunin dewa idanuwa bakat alaihim bakat alaihim da take kuka alaihim game da su wa kamza saudewa kuma aina'u yan matan aljanna dahikat suka yi dariya millikaihim saboda haduwa da shahidai an kashe ma dan uwanka kana kuka yan matan aljanna kuma suna ta dariya sun samu miji ajaban tabahakul jinani li shay'in tarfu tarfu daha min ajlihi bakka'u ajaban abin mamaki ikon Allah tabahakul jinanu aljanna tana dariya li shay'in saboda wani abu tarfu daha gashi idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bakka'u yana ta kuka min ajlihi saboda wannan abu shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka an kashe masa mutane gashi kuma aljanna tana ta kuka ita kuma ta samu mutane yace ikon Allah wannan sai shahidi ne samu wannan yake cewa kad baka hamzatan buka an qabathu riqatun fi fuadihi wa safa'u kam saudewa eh kad baka hamzatan hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baka yayi kuka hamzatan saboda rashin hamza buka'an wani irin kuka riqatun taushi fi fuadihi dake cikin zuciyarsa tsantsar tausayi da rahamar dake cikin zuciyarsa shine riqatun taushi ko kace tausayi da rahama fi fuadihi da take cikin zuciyarsa wa safa'u da kuma tsarkin zuciyarsa qadathu ita ce ta huya hukunta wannan wannan kukan da baki sallallahu alaihi wasallam yake yi ba yana kuka ne saboda waɗannan shuhada sun yi asara ba a'a tsantsar tausayi ne da jin kai na zuciyarsa yasa yake kuka shine kadibaka hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka hamzatan na rashin hamza buka'an wani irin kukan da riqatun fi fuadihi taushin dake cikin zuciyarsa wa safa'u shi wanda yake da bugun mana gida gyara wa safa'u sadin nan fataha ne akan sa ba dauri ba saboda haka daurin nan a sake shi wa sa fataha wa safa'u da tsarki na zuciyarsa qabathu ita ce ta hukunta wannan wannan kuka lam yaruhu min qablihi qatl shay'un misluhu izuhi laminhu ruwa'u lam yaruhu shay'un qatl shay'un qatl wani abu ko da sau daya lam yaruhu be furgita ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba min qablihi bayan kisan hamza misluhu kamar izuhi la lokacin da aka canza minhu ruwa'u maganar hamza saboda kafiran da suka kashe hamza radiyallahu ta'ala anhu sun gugunduwa da shi ne sun ciccanza kabawannin jikinsa ne sun yayyanke gabobinsa ne wannan gunduwa gunduwa da maiki sallallahu alaihi wasallam yaga an yi wa sayyidina hamza wannan abu shi ya furgita shi ba kisan ba ma a'a bayan an kashe din walakancin da aka yi shine abin da yake fada yake cewa lam yaruhu min qalbihi qatl shay'un lam yaruhu babu abin da ya furgita shi min qalbihi yawa min qalbihi daga zuciyarsa shay'un qatl wani abu misluhu kamar abinda izuhi la aka canza min hurwa'u fuskar hamza musla da suka masa suka yayyanke gabobin jikinsa to wannan abin shi yasa ya kara furgita ma'aikin sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai akwai sahabin da ake masa laqabi ake ce masa Hamiru Dabri da yaga abinda aka yi wa sayyidina Hamza a yakin Uhud shi ma hankalin sai tashi to a lokacin sai yayi addu'a yace Allah Allah kada ya bar kafirai su masa irin abin da suka yi wa sayyidina Hamza irin yadda shi da ya yadda ya shahada ya yadda ya shahada amma a masa irin yankan da aka yi wa sayyidina Hamza ayi gunduwa gunduwa da shi a lokacin wannan sahabin ya daga hannu ya roki Allah ya ce Allah ya kiyaye shi kada a masa wannan abu haka ko aka yi Allah ya amsa addu'arsa a gurin yaki ya rasu kafirai da suka kashe shi to a lokacin da suka kashe shi musulmi ba sa kusa shi yana nesa sun yi burin su zo su masa irin yadda suka yi wa sayyidina Hamza su yi gunduwa gunduwa da shi amma saboda waliyin Allah ne ya roki Allah Allah kada ya ba wa dama wa kafirai su masa irin abin da suka yi wa sayyidina Hamza to take sai Allah ya aiko da wasu kudan zuma wasu kudan zuma manya manya suka zo suka kewaye wannan gawar kafirai in suka zo da makami za su sassara shi kafir yana mazuwa kusan gawar sai kudan zuma ya kwanda masa cizo sai ya fita da gudu wannan ma da suna so su sassara shi kuma ga zuma ta zo tana gadin sa duk wanda ya zo in zuma ta biyo shi sai ya fita da gudu haka wannan kudan zuma suka yi kiyaye shi suka yi ta gadin sa ba su samu dama sun daddatsa shi ba har musulmi suka zo suka dauki kayan su saboda haka abinda aka wa sayyidina Hamza na daddatsa jikin sa wannan abin shi ya tayar wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hankali amma dai waɗanda suka yi wannan abin Allah ya shirye su kuma daga baya sun tuba shine talaba sabuhu du'a alaihim wa bi ghufri dhunubi kana du'au talaba sahabuhu sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun nemi wanda yake da bugun mana gidaje ra sahabuhu badin rufu'a dai talaba sahabuhu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi addu'a alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a ya musu addu'a Allah ya halakar da su kana du'au sai addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance bi ghufrani dhunubi ta gafarta zunubi duk da haka dai annabi tunda abin dan Allah ake sai Allah ya annabi ya nima musu gafara Allah kuma haka Allah ya amsa yawancin su duk gashi sun zo sun musulunta hatta shi kansa wanda yake kan ya musulunta gashi har hindu wanda wasu ma suna kamar ita sai a tashe shi ita ma gashi ta zo ta musulunta kuma ta yi wa musulunci abubuwa na taka rawar gani saboda haka sai mu ce radiyallahu anhum gaba daya shine mazhabin mu na sufaye ذلك الحلم لا يقاس به حلم إن جلت الورى علماء ذلك الحلم wannan hakuri da juriya a kashe maka dan uwanka a madadin kai addu'a a taro bala'i ya zo ya hadu da waɗanda suka yi kisa kuma ka musu addu'ar shiriya yace ذلك الحلم kaga wannan hakuri la yuqas bihi hilmu ba a hada shi da hakurin wata halitta wa in jallar ruhama'u ko da kwa ulama'u ko da kuma masu hakuri sun yi wa tilwara a cikin halittu amma dai irin wannan na annabi ba za a samu irin sa ba kashi alqawmu anta hubbu bainaka batir razaya alaihim nukaba'u nakba'u kashi alqawmu lokacin da wannan kafirai didda daga baya sun musulunta lokacin da wannan mayaka suka kashe sayyidina Hamza suka daddatsa shi to kashi alqawmu sai waɗannan mutanen suka ji tsoro anta hubbun nakaba'u masifa ta bugo binakabatir razaya da nau'o'in bala'o'i alaihimu a kansu lokacin da suka yi sayyidina Hamza wannan abin suka tabbatar da fa idan aka ci gaba da yakin a haka yakin fa ba zai musu kyau ba shine kashiyal qaumu sai waɗannan mutanen suka ji tsoro anta hubbun nakaba'u masifa ta bugo musu binakabatir razaya da nau'o'in bala'o'i alaihim ya sauka a kansu saboda haka suka gudu suna kashe sayyidina Hamza suka tabbatar da wannan abin da suka yi fa in aka ce za a ci gaba da yakin haka sai sun kare gaba ɗayan su saboda haka suka tattara suka ɗebi nasu suka tsere da gudu alibul harba su fa sun san yaki sharra narin ita ce mafi sharrin wuta fakaful harqa saboda haka suka ji tsoron konewa in dama min humul istila'u idan suka dawwama wajen jin dumin wannan wuta ta yaki suka tabbatar da idan suka zai a yakin fa konewa za su ma'ana za a kashe su gaba daya saboda haka suka gudu wada rauhu laysal jari'a fa in ukhrija zadal ikdab wal istira'u wada rauhu kuma su fa sun sani laysal jari'a shi annabi sallallahu alaihi wasallam alaysa zaki ne aljari'a mai karfin rai shi ma wanda yake da bugun mana gida gyara jari'a akwai ya kafin wannan alhanza din da aka dora mata zawaidi akwai ya jari'a saboda kai mutun ya dan sako da biro ne saya sai ya saya to sai dan jiya sai hade shi da wannan alal jari'a wada rauhu suka sani wada rauhu lai suka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin zaki ne aljari'a mai karfin rai fa in uhurija idan aka takura wannan zakin zadal ikidamu al ikidamu gabatuwa waji kira'u da karfin rai zada zai karu masa al ikidamu shine gabatuwa shine aje ai ta bugawa ba ji ba gani al ijtira'u kuma shine karfin rai a tsaya a doge duk abin da aka sa gaba sai an gabayan sa to su daman mayakan sun san fa annabi haka yake shine wadarauhu sun san shi annabi laysul jari'a zaki ne mai karfin rai fa in uhurija shi kuma zakin da yake mai karfin rai fa in uhurija idan aka takura shi al ikidamu gabatuwar sa mana ya shiga da kai hari wal ijtira'u da kuma karfin ran sa shine ya jaya tsaya har sai ya ga bayan su za da wannan abin zai karma saboda haka ka tabbatar da cewa sun tsokalo masifa wara'uhu sahabuhu usudun aka wal usdu ba san mana lahul izza'u wara'uhu kuma su dai suka sake sani suka sani suka tabbatar sahabahu cewa sahabban annabi usudan wasu irin zakoka ne wa aka wal usdi mafi karfin zaki ba san wajen jarumta mana lahu irza'u shine wanda walakanci ya same shi duk wanda yake jarumi in kana so ka ga bala'in sa to ka masa walakanci suka san haka fatada au ila al-firari fafarru walahum kashiyatul usudi uwa'u fatada au sai suka kirayi juna ila al-firari zuwa ga gudu suka ishara cewa fa lalle lalle fa mu gudu shine fatada au suka kirayi juna ila wane ila wane ila wane shine fatada au kiran juna ila wane yake ila wane a nemo wane wannan ya kira wannan ya kira wannan fatada au sai suka kirayi juna ila al-firari zuwa ga gudu cewa fa tsire fafarru suka tsire walahum uwa'u haushi ya tabbata gare su kashiyatul usudi saboda tsoron waɗannan zakokan su ne sahabbai suna gudu suna ihu waqatafathum tilka suquri fataru walahum kalbu ghasiya alu zuqa'u sai kace tilkal waqatafahum tilka suquri waɗannan shirwoyi ya siffanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne da shirwa tilka suquri saboda ita shirwa tana daga cikin dabbobi masu zafin nama inda zata iya darowa da gudu ta dauki abu ke sama da shi tilka suquri waɗannan shirwoyi fataru sai suka yi furki waqtifahum waqtafahum suka bibiye waɗannan waqtafathum suka bibiye su mana sahabbai suka bi su bayan an yi wannan yakin ma sun gudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace to mu bi su saboda hikimar da take cikin yaki saboda in ba a bi su ba watakila su ga cewa to ai sun yi barna ne sun gudu idan aka bi su kuma sai su ga cewa ashe gwara da muka gudu da ba mu gudu ba ashe da an samu matsala shine waqatafathum tilka suquru waɗannan shafunan ko kace waɗannan shirwoyin suka bibi bayan waɗannan kafiran ma bayan sun gudu fadaru sai kafiran suka tsere walahum ya tabbata gare su ya alu suna daga murya zuqa'u suna ta ihu kalbu gasi kamar ragon maza akwai wani tsutsun da ake ce masa ragon maza in dai haukan bishiya zaka jira ta kuka wasu sun san shi ragon maza ko a Hausar mu dai mu ma ragon maza muke cewa watakila wata Hausa suna kiransa da wani suna to su sahabbai sai siffanta su da shirwa su kuma waɗannan kafiran sai siffanta su da ragon maza walahum ya alu suna daga murya zuqa'u suna yin kuka kalbu gasi kamar ragon maza wani irin tsuntsu ne saboda haka bayan an yi wannan yakin an gama an yi wannan yaki na Uhudu an gama wanda shi an yi shi ne shekara ta uku bayan hijira da shekara ta dawo shekara guda kenan bayan yin yakin Uhudu shekara ta hudu kenan kaga shekara ɗaya kenan bayan Uhudu shekara ta hudu kenan bayan hijira bayan hijira kuma shekara ɗaya kenan bayan an gama shi wannan yaki na Uhudu sai kuma Maiki sallallahu alaihi wasallam ya fita wani yaki gazwatul muraisi shine yadda zamu tashi gazwatul muraisi yakin muraisi gazwatul muraisi ila nabi sallallahu alaihi wasallam min Khuza'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaje wani yaki da ake kiransa muraisi yaje wani gurin da ake kiransa muraisi aka yaki wasu kabilar da ake kiransa Khuza'a shine wannan gurin yace Imam Yusuf annabani yace gazwatul muraisi lin nabi wa yakin da annabi yayi na gazwatul muraisi lin nabi na annabi li banil mustalak shi ma wanda yake da wannan bugu na mu na gidaje li banil mustalak ba nabiyil mustalak ba li banil mustalak li bani saboda haka badin sai ta dan dawo baya nu arab wannan badali akai nun gudar ita zata koma gaba badin ita zata li banil mustalak yakin da akai na banil mustalak min khuza'a daga kuza'a so da kawunan bugun nan yana da gyara sosai to zai tashi yace summa hajat kuza'atun bil muraisi fa akhuzat jumu'ul jumu'u hal hayja'u summa hajat kuza'atun sannan kuza'a summa hajat kuza'atun sannan kuza'a suka motsa bil muraisi a wurin da ake kiran sa muraisi wani wani rafi ne ko wata rijiya ne wani sunan guri ne da muraisi su kuma kabilar da aka yaka gurin sunan su banu kuza'a summa hajat kuza'atun sannan kuza'a suka motsa bil muraisi a gurin da ake kiran sa muraisi ne alhijau yaki fa akazat sai ta walakantar da jumu'a ha taran su da aka yakin to sai suka sha wahala a yakin suka wahala sosai shi ma wannan yana da maganganu sosai masu tsawo qatalallahu asharatan wa ra'isul qawmi wal qawmi kulluhum usra'u qatalal qawmu qatalallahu asharatan Allah ya kashe qatalallahu asharatan sai Allah ya kashe mutane 10 a cikin su mana da aka yakin taki aka kashe musu mutane 10 su mutanen nan banu khuza'a wa ra'isul qawmi hadda shugaban mutanen wal qawmu da mutanen su gaba ɗaya kulluhum gaba ɗayan su usara wa aka kare su bayan an buga yakin aka kashe mutum 10 kuma aka kama mutanen gaba ɗayan su da su da shugabannin su da komai aka kama su shine qatalallahu asharatan Allah ya kashe mutum 10 daga cikin su wa ra'isul qawmi shugaban waɗannan mutanen banul musalak wal qawmu da mutanen kulluhum gaba ɗayan su usara uhe suka zanto riba ta duka aka kama su wastafa bintahu annabiyyu arusan hum jami'an li ajlihi utaqa'u wastafa bintahu annabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ma yar shugaban shine bintuhu wastafa bintahu annabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi yar shi shugaban banil mustalaq din arusan a matsayin ta na mata mana sai annabi ya auri yarsa ita ce ummul mu'minina sayyida juwayriya saboda ya fara ba da ita a sabitu ne ya fara ba da ita a sabitu ne sabitu bin kayf bin shammas lokacin da aka kawo su gaba daya a matsayin ribatattun yaki ita juwayriya sai ba da ita wa sabitu bin kayf ita kuma a matsayin ta a lokacin yar sarki ne mai ji da girma da kasaita sai take ganin kamar ta wuce ajin shi sabitu bin kayf saboda haka tazo ta fada ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta nemi alfarma a gurin sa cewa ita a matsayin ta na yar sarauniya a matsayin ta na yar sarki a matsayin ta ne da take ji da kasaita a ce an aurar da ita wa sabitu to kamar an kaskantar da ita ne ko an rage mata daraja tana ga ita ba za ta iya zama da shi ba saboda adalci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ka sayar min ita shikenan annabi ya saye ta a hannunsa ya yanta ta bayan ya yanta ta kuma ya aure ta kasancewar ya aure ta duk ƴan uwanta da aka ribace su suke matsayin bayi da suka ga ta zama matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai suka yi ta ƴan uwan nasu wannan sai ga to ai an bani wane a matsayin bawa to ai wane kuma da shi da juwayriya kaza yake a wurin ta shikenan duk ɗan uwanta sai aka yanta su gaba ɗaya suka zama yantattu shine wastafa bintuhu annabiyyu annabi sai ya zabi yarsa shi shugaban kenan arusan a matsayin mata hum jami'an su gaba ɗayan su utaqa'u sai suka zanto yantattu da ajali ha saboda wannan yarta su saboda juwayriya so da haka gaba ɗayan su ma karshe ita kadai ya aura amma gaba ɗayan su ma sai da aka yanta su duka aka sallame su to wannan wallahu ta'ala alam mun tashi za mu tashi gazwatu ahzab yakin ahzabi saboda wannan an yi shi ne shekara ta 4 bayan hijira shi kuma yakin ahzabu shekara ta 5 ne bayan hijira